rashin yadda da kuma nuna yatsa na mako cikin matsalolin da kan taso a tsakanin al'ummomin dirkicin Boko Haram ke shafa a jihar Arewa maso gabas. Kuma don magance wannan matsalar ne ma yasa kungiyar tarayyar Turai wato EU da kuma hukumar raya al'adu ta Birtaniya wato British Council suka ma shirya tarukan bita ga shugabanni da kuma masu rada tsaki a yankunan da balahir Boko Haram din ke shafa. A irin wannan tarukan da aka shirya a jihar Adamawa, ɗaya daga cikin jihohin da balahir ta shafa, masana sun ko bayyana buƙatar kai zuciya nesa ne a tsakanin waɗannan al'ummo.
Moving smoothly without confusion or havoc here and there.
So that at the end of the day, we'll have something to remember.
Masana da suka hada da Mr. Zira, wanda ita ta wakilci gwamnan jihar Adamawa, da kuma Dr. Okoye da kuma jami'an tsaro da shugabannin addini, duka sun ce ta'addanci bai da kabila ko addini, wanda dan haka suka ce akwai buƙatar kaucewa nuna yatsa ko kuma zargi. Musamman tsakanin al'umman da aka yi wa ta'addanci.
So that at the end of the day, we'll have something to remember.
I want to challenge all of you that if you go back to your various associations and organizations, impart in them the knowledge that we are going to get today.
Abdulkadir Bello Ahmad, da ke majagorantar shirin wanzar da zaman lafiya ta hukumar raya al'adu ta Birtaniya wato British Council, wanda ake wargabi da MCN. Wato Managing Conflict in North East Nigeria ya ko bayyana nasarar wannan aiki na sulhun ta jama'a da suke yi a yanzu.
Muna da aiki a Borno, Yobe da Adamawa. A duk wannan jihohi uku muna ayyuka da dama na sulhun ta mutane. Muna horar da jami'an tsaro ko kuma in ce duk wayanda suke na gwamnati ne a fannin sulhun ta jama'a. Da kuma tarwa tsarikici muna horar da su yadda za su yi aikin su, sannan kuma muna horar da hakimai da gattai da masu anguwanni yadda za su shiga tsakani, kawo manhaja wato software kenan wanda muke kiran shi sulhu scribe, yadda za a duk abinda mai anguwa yake yi in ya cika wayannan forms din na sulhu ya kawo ma mai jimillan shi, shi ma mai jimilla ya hada da nashi ya kai ma hakimi, hakimi kuma sai ya kai wannan sulhu centers din. Matasa, akwai ƙungiyoyin mata, ƙungiyoyin 'yan kasuwa da sauransu, ana zama a tattauna a duba abubuwan da zai iya tada fitina a wannan local government din, sai a tattauna a kai wanda ya kamata a sanar da hukumomin tsaro a take a yi shi.
To wai ko me al'ummomin da rikicin na Boko Haram ya shafa ke cewa ne game da irin waɗannan taruka? Malam Yakubu Musa, wannan asalin yankin Uba ne, ɗaya daga cikin yankunan da rikicin ya shafa, ya ko bayyana ra'ayinsu nema da cewa
taron yana da muhimmanci musamman ga matasa. Taron ana faɗakarwa masu wayar tsaki ne yadda za a engagein matasa ya zamanto suna da abin yi, mamakon su zanna ba abun yi suna zaman kashe wando har irin rikice-rikicen nan da ake samu su fada ciki, don duk wanda yake zama ba wani aiki yana da saukin fada cikin wani rikici ko rigima. To taron ana so ne a nuna yadda su shugabanni musamman 'yan siyasa za su zaburar da matasa su tashi tsaye ga abubuwa da ya kamata su riƙa yi na yau da kullum da za su samu talosisi, mamakon su zanna haka talauci da ci su kuma su yi saukin ai saukin jan ra'ayinsu zuwa ran su tashi-tashi hankula na kabilanci ne na addini ne da irin na su Boko Haram da ya shafi wannan yanki. Abu ne mai muhimmanci, abu ne kuma wanda ya kamata a gode wa ita ƙungiyar EU da take amfani da British Council wajen taimaka nata guduma wajen ƙarfafa zaman lafiya a Arewa maso gabas.
Kamar yadda Malkaluma ke nunawa, dubar rayuka da kuma dukiya ne suka salwanta baya ga waɗanda ke gudun hijira sakamakon wannan balahira na Boko Haram da aka shafe kusan shekaru 10 ana fama. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.